sai mutane ku saurara ku ji abin da zani faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga Usmanu zan can zama mutajir ga Usmanu ni ji shi hal gwanu fi ba wata sukutun sakano Usmanu ya ce da mu ai wanga
za a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da kuma jinjina wa sun tabbata ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin iyawarsa da kuma qaddarawarsa ya sake ba mu dama muka dawo a cikin wannan shiri mai tarihi albarka wato shiri na wato ayyukan mujaddadi da kuma makusantan wanda shiri ne wanda ke kokarin karanto muku littafan da mujaddadi ya rubuta da kuma makusantan muna cikin karatun littafin Umdatul Ubadi littafin da Sheikh Usman Makudi ya wallafa Umdatul Ubadi kun fi mai dan Allah bi wanda wannan littafi satin da ya gabata mun bayani game da abubuwan da ya kamata a ce kai na salloli na nafila wanda Sheikh Usman Makudi ya kira muna kuma ya kawo mana hadisai kuma ya yi mana bayani da
nazirni ilal sunan fasuhiyal fayina da jerena tana da cinzanzana fuska izya fadaita da tawiliya ta fu'anu tana da
za mu tashi inda yake cewa wa amma ma la budda minhu nadaban min jihati sawmi malai yake cewa tun an yi bayanin sallah sai azumi yake amma abun da ya kamata shi ko cikin abun da matsayin musahabi a bangaren azumi shi kuma yake Ahmadu Zaruku ya fada fi cikin Umdatul Muridi Sadiq wanda mu yi muku bayani wannan littafi Sheikh Usman Ibn Hudi yana yawan dubo shi na amfani da shi yana karantar da shi yana yada shi wannan littafi Umdatul Murid sai yake cewa malin ya fada cikin wannan littafi fa amma sawmu fa aqallu awradihi thalathata ayyamin fi kulli shahr yake amma shi azumi mafi karamcin wuridansa a ce ai kwana uku a kowane wata to shine mafi karamci a ce ka dauka maka kanka duwata zaka yi kwana uku duwata zaka yi azumi kwana uku to shine mafi karamci kenan rago shike tsayawa ga wannan shi kadai shine a kasa kasa kuma yana da kin hadisi a tun wa'inda manzo Allah ya baraka umurni ayi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tab hadisi ya tabbata cewa kai azumi a cikin kwana uku a wata wato yana daga cikin kamar ka azumci ma watan ne gaba daya domin duk kwana ɗaya za a baka lada goma to wannan yana daga cikin abin da malai yake cewa mafi karamci shine ka ce kwana uku a kowane wata wa kariha kaunuha albid amma wa kuriha kaunuha albid a masabar Imam Malik ya kara hanji cewa wa'annan kwanakin su zan lokacin da wata yi fari kinan kwana goma sha hudu ko sha biyar sha shida ko sha uku sha hudu sha biyar ko sha biyar sha shida sha bakwai kaga wa'annan lokacin rana wata ya riga ya yi fari sosai to bai son ka keɓance su don gudun kada ɗauka cewa ba a wa'innan kwanakin guda uku in ba lokacin da wata ya yi fari ba domin akwai hadisin da ya tabbatar da azumi a wa'innan kwanakin kuma Imam Malik sai ya ce to gudun kada jahillai su ɗauka cewa ba a azumi sai a wannan lokacin to shi yasa sai ya ce maka ruhi ne ka riƙe wa'innan ka ce kai sai sun yi fari kawai sai lokacin da wata ya kai tsakiya sannan za ka yi azumi yake maka ruhi ne to amma dai wannan azumi yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan idan kuma kai ce zaka yi azumi a wa'annan kwanakin lokacin da wata ya kai tsakiyar ko kwana goma sha hudu ko sha biyar ko abin da ya kamanci haka baka da laifi saboda akwai hadisin da ya tabbatar da wannan illa dai kawai wancan karka dauka cewa dole ne daukar sa dole shine babban laifi shi yasa Imam Malik ya dauke shi da cewa matsayi makruhi ne wallahu ta'ala a'la don gudun karka dauke shi haka yace to wannan yana da cikin abubuwan da ake bukata ga musulmi mai matukar muhimmanci kai azumi kwana uku a kowane wata duwata kai kwana uku sauran kuma kwana 27 ka ci abincin ka da rana wa kana malik rahimahullahu yasumu yawman min awwalish shahri wa yawman min wasbihi wa yawman min akhirih malik yace amma Imam Malik shi yana raba kafa sai kwana daya a farkon wata lokacin da wata ya sa tun yana farkuwar ko goma farko sai kwana daya in aka shiga goma na biyu kenan goma sha sai daya haka kuma can karshen watan kuma sai daya idan ka hada su kaga shi kenan an samu kwana uku ba jiran ta sai ke bai daya farkon wata daya tsakiyar wata daya karshen wata Imam Malik yana wannan kamar yadda Sheikh Usman ibn Fudi ya kawo wannan littafin nasa, Allah ya ji kansa da rahama. Yake cewa haka kuma daga cikin abin da ke da muhimmanci na azumi wanda ake bukata mai matukar muhimmanci, yake wa awsaluhu siyamul isnaini wal khamis daiman, wanda a tsakiya da yake wancan shine a karamci ko kwana uku a wata, yake to wanda a tsakiya shi kuma shine ka rinka azumi at-tamid da al-hamis kullum, a ce duk al-hamis kana azumi, duk atani kana azumi. Wannan ma hadisi ya tabbata, hadisi sun tabbata cikin Bukhari da Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan azumi, har ma an tambaye shi azumi a ranar atani yake, a ranar da aka yi shi yasa yake son azumi a ranar, sallallahu alaihi wasallama yana azumi a atanin da al-hamis. To Imam Malik yana azumi wannan, haka shi ma Sheikh Usman ibn Fodiyo yana yi, kuma yana bada umarni a yi. Malaman sunna suna azumi at-tamid da kuma al-hamis radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yace to wannan shine a tsakiya, kenan kaga wanda ya azumi at-tamid da al-hamis a wata zai samu fiye da uku, to kaga ya dara wanda ya uku kawai, kaga shine a tsakiya kenan. Yace wa qarkana sallallahu alaihi wasallama yatakhayyaru siyamahuma, annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumin su wayannan kwanakin al-hamis da kuma at-tamid. Wa hadithuhuma sahihun, malike kuma hadisin su tabbatacce ne, ingantacce hadisi ne. Wa adadu wa addadahuma ibn rushd wa iyad fi al-ayyam al-manduba, ibn rushd da iyad al-qadi iyad suka lissa wayannan suna cikin kwanakin da ake bukatar ai azumi. Sheikh Usman ibn Hodiyo malami ne, malamin tarbiyya ne, malamin hadisi ne, malamin fikihu ne, malamin tarbiyya ne, wanda wannan yasa koda ya kawo ma hadisi to kuma zai sake komawa can maganganun magabata su ma sai ya kawo ma, domin ka fahimci cewa hadisin nan yadda ya fahimce shi ba shine kadai ke da wannan fahimtar hakan ba, a magabata su ma irin fahimtar da suka ba wannan hadisin kenan. To shi yasa ka ganin da ya kawo cewa akwai hadisi akan haka, sai kawo kuma Ibn Rushd irin cikin magabata, ya kawo Iyad al-Qadi Iyad yace duk sun dauke su haka, yace duk wannan suna azumi wa'annan kwanakin. So nan biyana nuna muna muhimmancin wa'annan kwanakin, kuma shine mafi zama tsakiya kenan, shine tsakiya kenan, a ce kai al-hamis kai atani, al-hamis atani, atani al-hamis. To kaga wannan zaka same su, zaka ga kwanakin sun yawa a wata kenan. Wa aktharuhu sawmu Dawud alayhi salam, don kaga zaka samu kusan abun nan kenan azumi takwas a wata zuwa sama da takwas ma. So kaga yace wa aktharuhu, mafi yawa shi kuma, tuna mu ambaci na kasa kwana uku a wata, malin ya ambaci na tsakiya at-tamim da al-hamis, to wane ne mafi yawa? Koli koli inda mutum zai kawo a ce ya kai koli, to siyamu Dawuda, azumi annabi Dawuda inji malam, wa huwa ma'lumu, kuma wannan azumi ai sananne ne, kowa ya san azumi annabi Dawuda, don hadisi ya tabbata akan sa cewa azumi annabi Dawuda shine yau ka sha gobe kai azumi, yau ka sha gobe kai azumi, ka rinka yin haka. In ka sha sau daya kai azumi sau daya, ka sha sau daya kai azumi sau daya, ka rinka yin haka. To wannan shine mafi yawa, kuma shine mai wahala. To azumi yana da wahala kwarai da gaske, to shine kolin da shine karshe. Kaga ga na tsakiya, ga na farko, ga na tsakiya, ga na karshe, wato a yawa. So kaga sai ka zaba makanka wanda kake iyawa. In wancan na farko ka gani, to alhamdulillah ya isa sai ka rike shi. In na tsakiya ka gani, alhamdulillah sai ka rike shi. Idan kuma kana da karfin da zaka yi wannan na karshen ga mai wahalan nan, to kuma sai ka yi shi azumi annabi Dawuda kenan. Manzo Allah ya ce wannan azumi shine mafi soyuwa a gaban Allah. Mala yake to wa amma ma la budda minhu nadaban min jihati tilawa, yanzu mun ji abin da ya shafi bangaren sallah da kuma azumi cikin ibadodi wanda suke na nafila. To sai sake dawa kuma cikin ibadodi masu muhimmanci wanda an mustahabi ne, yace akwai wajen bangaren karatu alqur'ani. Shi kuma yace shi Muhammad az-Zaruq ya faɗa cikin Muslim Muridi Sadiq, yace wa amma tilawatu fal awsadu fiha al-khatam fi kulli ashrati ila shahri, mafi zama tsakiya ka koma tsakiya, wanda a tsakiya shine ka ce duk kwana goma kana sauke alqur'ani, duk kwana goma kana dauki alqur'ani ka karanta, cikin kwana goma ka sauke, ka karkasa alqur'ani ka ga cikin kwana goma kana saukewa. To wannan shine ni shine tsakiya, a ce kwana goma kana saukewa. Wa aqalluha nakasa ku fi shahraini, a ce cikin wata biyu ka sauke sau daya. To kaga har yanzu ka zan ragu ragu kenan, amma shi a kasa shi ma yana da kyau, a ce duk wata biyu ka sauke alqur'ani. Wa aktharuha, mafi yawa wanda shine koli bai kamata a wuce shi ba, fi kulli salati, duk kwana uku ka sauke, duk kwana uku ka sauke. Manzo Allah ya ce duk wanda ya karanci qur'ani ya sauke shi kasa ga kwana uku, to bai gane abin da a cikin qur'anin ba. Sauraka shine kenan mafi karamci, ko kuma mu ce shine mafi yawa, a ce ka sauke alqur'ani kwana uku ka sauke, wasu kwana uku ka sauke, kwana uku, duk kwana uku ka sauke, to wannan shine mafi yawa. To amma dai da zaka koma tsakiya duk kwana goma ka sauke, to kaga shine tsakiya. in ku ka dauki wancan na karshe karshe to kaga kenan duk wata biyu sai ka sauke wannan shine abun Sheikh Usman yake fada mana cikin wannan littafin Allah ta kama sadal khairi Allah shi masa rahama yake to wannan shine abun da ya shafi bangaren karatun alqur'ani yake wajen zikiri kuma wa amma ma la budda minhu nadaban min jihati awradiz zikri abunda a shi kuma mafi muhimmanci mai kyau cikin wirdai su kuma na zikiri yake to shi kuma gashi kamar haka fagar kafaka fi zalika ma ja'at at-targhibu fihi abunda yazo na kudaitarwa cikin wannan to ya ishe ka kenan malai yana so ya nuna ma cewa hadisan da sun kazo suna kudaitar da yin zikiri da nuna ma yadda ake yin zikiri to ya ishe ka tsaya nan inda wannan hadisan suka tsaya Sheikh Usman yana son ya aza ka ai aza hannunka bisa ga zikirin da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kuma kai aike su yake wa min zalika ma ja'a fi sahihi muslim daga cikin wa'annan wiridan da suka zo wanda ake bukatar kai akwai hadisan da suka zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahihi muslim kenan hadisan da suka tabbata a cikin sahihi muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace daga cikin su akwai hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله ياتي اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر قال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمد رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه وانا حديث امام مسلم wanda ke nuna muna yadda ya kamata a ce mutun yayi wajen koyoyon mai kiran sallah wato hadisin koyoyon mai kiran sallah wanda wannan hadisi yana son ya nuna muna cewa idan ka ji mai kiran sallah ka fadi kamar yadda mai kiran sallan ya fada in ba wajen hayya ala salati ko hayya ala falahi ba to shi anan baka cewa hayya ala salati baka ce hayya ala falah sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yayi haka ya ji mai kiran sallah ya koyi mai kiran sallah a ƙarshen kiran mai sallah an ƙara kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila وبعث مقاما محمودا الذي وعدته manzo Allah ce duk mutumin da yi wannan addu'ar bayan ya koyi mai kiran sallah to ceto na ya tabbata gare shi zan cece shi a ran tashin kiyama to wannan iyaka falala kenan shine Sheikh Usman ibn Hudi ka a wannan hadisi kuma yake nuna muna muhimmancin sa kenan ya kamata a ce mu kula da shi hadisi ne wanda aka samu daga Umar dan Khattab Umar dan Khattab ana ce masa Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Azza al-Adawi Abu Hafs al-Madani daya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai kuma daya daga cikin wa'anda suke al-mubashshiruna bil janna ne kuma daya daga cikin khalifofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al-khulafa ur-rashidun yana cikin al-mubashshiruna bil janna yana daga shine farkon ma wanda anka fara sa masuna amirul mu'minina shine farkon da aka sa masuna amirul mu'minina kuma yana cikin mutane da suka a farkon musulunci domin musuluncin sa an ce shine mutum na 40 a musulunta mutum na 40 a musulunci Umar dan Khattab kuma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shedan baya hada hanya da shi idan ya biyo hanya shedan ya biyo hanya to shedan sai dai canza hanya mutum ne mai tsanani mutum ne mai abun nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yake ya Allah ka taimaki musulunci da ɗayan umarori guda biyu ko dai wannan Umar ko kuma Umar bin Abi Jahal sai ga annabi ya Allah ya karbi kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi addu'a sa sai ya shiryar da Umar dan Khattab wanda ɗaya daga cikin sabbai yana cewa ma zilna a izza a munzu aslama Umar ibn al-Khattab ba mu gushe ba muna da ɗaukaka da girma ba isa ai muna walakanci ba tun lokacin da Umar ya musulunta kenan kami ya musulunta suna cikin walakanci amma tun yadda sadda ya musulunta to daga wannan lokacin to ba isa ai musu walakanci don Umar bai ɗaukar walakanci shine kawai ya musulunta kai tsaye ya zo a ɗakin Ka'aba ga arna sun tattara sun komi ya zo ya faɗi kalmar shahada gaba ga arna to shi dai na duk wanda ya sheko sai ce kai ai wannan mahaukaci ne sai ya rabu da shi sai an ji ana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai an nasu sheko suna son su zo su bugi waye ke fadin wannan magana sun ce manzo Allah ne ko da yake zuwa sai SK Umar na to tsoron Umar suke sai ka kai mutu ya ji ya ce kai ai mahaukacin can na Umar na ba komai to Umar kenan radiyallahu ta'ala anhum wanda yana da hadisi da dama ya rawaito an samu hadisi a hannun Umar dan Khattab hadisi ne 539 kuma yana cikin wanda suka halarci yakin Badar kai dukkan ma inda manzon Allah ya halarta a lokacin sa a yaƙe yakin da aka yi to tare da Umar aka in ba Tabuka ba kuma a lokacin sa na aka samu bude birane da dama a cikin yankin Jaziratul Arab musulunci ya fadada a zamanin Umar dan Khattab kuma ƴaƴansa sun ruwaito hadisi da dama a wajensa wato cikin manyan ɗaliban sa akwai ɗansa Abdullahi akwai ɗansa Asim akwai Ubaidullahi sannan kuma akwai Alqama ibn Waqas kuma shine daga cikin manaqib din sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi Allah ya sanya gaskiya a harshen Umar da kuma zuciyar Umar lokacin da aka binne shi Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lalle ne kashi 9 cikin 10 na ilimi ya tafi kina Abdullahi dan Mas'ud yana daukar cewa ilimi kashi 10 ne Umar ya kwashi kashi 9 Allah ya ji kan Umar dan Khattab yayi shahada ne kenan mu'tazilawa da khawarijawa da ƴan shi'a su suka kashe Umar dan Khattab Allah ji kansa da rahama a shekarar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta 23 yana dan shekara 63 kuma aka binne shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a dakin Aisha Allah ji kan Umar dan Khattab to wannan hadisi na Umar dan Khattab ya nuna mana yana da muhimmanci kuri da gaske idan muka ji mai kiran sallah mu yi kokarin mu koyi da shi shi yasa wasu garuruwa ke kokarin su daidaita lokacin kiran sallah saboda ni saboda bai kamata wannan na kira ba sai a yi shi lokaci guda in aka yi shi lokaci guda sai kai koyi shikenan sai abun ya zo daya wasu kuma suna cewa a bar shi kawai idan wannan yayi ka kwaikwaye shi ya kare can wancan kuma sai yayi shi ma ka kwaikwaye shi ka kare ka samu ladan wani yayi kai ma shi ma ka samu ladan waɗanda sun kai lokaci daya sai ka bi daya daga cikin su kaga shikenan to wannan dai falala ce ta bin kiran mai sallah da kuma faɗin addu'ar da ake wada bayan wannan yana da cikin zikurra wanda Sheikh Usman Ibn Fodi yake son mutane su rinka kulawa da su zikiri ne da ya tabbatar ga manzo Allah ka rinka kulawa da wannan zikiri kuma a gaba kuma yake cewa min zalika ma jaa fi sahih al-bukhari an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhum anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala man qala hina yasma'u an-nidaa allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati muhammadan al-wasilah wal-fadilah والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة وانا حديثي من قبطر رشي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ايه لكي من يمني صبا من الله صلى الله عليه وسلم انا شو دم تمين دا يجي لوكا تنكيران سلا باين يقول كي يشي اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله كي كي دولنا دعواتي كك والصلاة القائمة دا صلاة دا اكي سيروا آتي محمد الوسيلة كباء النبي محمد ثاني wanda wannan tsani manzo Allah ya ce tsani ne wata daraja ne wani mukami ne wani matsayi ne wanda Allah ya aje ma bawa guda cikin bayinsa ba mai samun wannan cikin bayin Allah wannan matsayi in ba mutum guda ba to kuma sai manzo Allah ya ce ina fatar ni ne saboda idan kai addu'a sai ka roƙo manzo sai a ba manzo Allah wannan mukami kuma wannan mukami shine aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a riga an ba manzo Allah kai ka roƙa kawai idan ka roƙa shikenan kai ka zaka samu lada amma ka roƙan baka roƙan ba manzo Allah shike da wannan mukami shi yasa ma idan aka jiran tashin kiyama dukka annabawa za a je su je a ce ku je ku roƙin mun Allah ya ai muna hisabi kowa san matsayin sa a je wajen annabi Adam yace ba ya iyawa a je wajen annabi Isa ce ba iyawa su annabi Nuhu su annabi Ibrahima su annabi Musa sauran annaban duk wanda aka biyo wajensa zai cewa baya iyawa amma idan ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce dama shi ne shi haƙƙi ne sai ya tashi to wannan mukami ne kamar yadda malamai suka ambata sai ya tashi gaban Allah yawa Allah kirari bai faɗi kalimomi na kambamawa da girmamawa ga Allah bayan ya faɗi gaban Allah yana sujjada gaban Allah sallallahu ce mai daga kanka ka roka irfa'a ra'azaka was'al tu'da daga kanka ka roki abun da kake so za a baka yi wannan mukamin ka ne da zaka zo ka nemi ceton al'umma gaba daya kuma a baka sallallahu alaihi wasallam to wannan shine manzo Allah yake cewa mu roƙan masa wannan mukamin wannan matsayin bawa dai zai samu wannan mukami a duniya gaba daya duk bayin Allah completely mala'iku da aljanu da mutane da kowa ba wanda zai samu wannan mukami in ba bawa daya ba yace ina fatan ni ne saboda ku roƙan min wannan mukami annabi Allah ya riga ya bashi wannan mukamin saboda in kan roƙan mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mukamin to kai ne zaka samu lada amma shi manzo Allah already dama Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan mukami so wannan a wajen kiran sallan kenan har yanzu dai muna cikin zikiri wanda Sheikh Usman bin Hudi yake son mu kula da wannan zikirin zikirin da Sheikh Usman yake yi wannan duk yana aza mana hannu mu fahimci irin zikirin da Sheikh Usman bin Hudi yake yi domin mu koyi da shi kamar yadda ya koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu koyi da shi mu koyi da manzo Allah mu shi koyi da magabata mu rinka irin wayannan zikirin ga wani zikiri kuma wanda yake ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم ما ليكي daga cikin wannan kuma akwai abun da yazo cikin sahih muslim an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala daga sa'd ibn abi waqqas sa'd ibn abi waqqas dai daga cikin manyan sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kawu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubi na cikin kawira bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har wata rana yana tahuwa a majalisa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa abai ku diba ku gani ga kawu na nan tafi cikin ku azo a guda min mutun yazo ya guda min waye kawun sa ni ga kawuna nan tafi wani ne sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala yana cewa in ji wannan hadisin da ke cikin sai muslim kamar da Sheikh Usman ibn Fudi ya kawo cikin wannan littafin nasa na umdatul ubadi fi ma yudanu Allah bihi yake cewa man qala hina yasma'u al mu'azzina mutumin da ya fada lokacin da yaji mai kiran sallah yana kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama rasulan wa bil qur'ani dalilan ghufira lahu dhanba yace duk mutumin da ya fadi wannan addu'a baya an kare kiran sallah an ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la baan kare kiran sallah ce ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai raditu billahi rabban na yadda Allah zan ubangiji na wa bil islam dinan addini musulunci zan addini na wa bi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama rasulan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zan manzo wa bil qur'ani dalilan qur'ani zan jagora na zan shine ke ce ni haramun ne in dauka haramun shi zan shine ke ce ni halal ne ina da aiki da qur'ani na yadda qur'ani zan shine constitution ina shine jagora na a wajen aikace aikace na a wajen ibada na na yadda qur'ani haka gufira lahu zambu idan ka fadi wannan addu'a bayan kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gafarta masa zanubin sa gaba daya Allah ya yahe masa zanubin sa Allah ka samu gani hadisi ɗaya na ƙarshe hadisin da yazo kuma har yanzu cikin sai musulman da malai kawo nan wa min zalika ma jaa fi sahihi muslimin aidan an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu daga umar dan khattab wanda mun faɗa muku wai umar dan khattab da sun karatu mu na gaba kana qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda yace duk wanda ya arwalla fa qala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتح له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء ما قال الله صلى الله عليه وسلم هنا شيء وانا حديثي دم متمن دي وانا ادعو بان يا قاري ار الله يتي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شيد اربا وند اكي بوتا ود تشنتا ان با الله بشي كدي اكي بيد ابوكين تاريا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان شيد ور حقيقا النبي محمد با وان الله ني منزو الله يتي فتح له ابواب الجنه الثمانيه ان bude masa kofofin aljannan guda takwas din gaba daya aljannan tana da kofofi guda takwas yace to wayannan kofofin guda takwas duk an bude su kuma ya dakhulu min ayyiha sha'a zai shiga wanda yake dama kinan wayannan kofofin guda takwas duk an bude ma da ka fadi wannan addu'a bayan ka kare arwalla sai ka kare arwalla kai addu'a kai kace ashhadu an la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah wa ashhadu anna hakan shi to za a bude ma wayannan kofofi na aljanna Allah ka ba mu ikon karantawa da kuma aiki da wayannan hadisan da kuma yin zikiri irin wayannan zikuran